This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Laraba, 3 ga watan Yulin shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To baba, adadin mutanen da suka mutu sanadiyar turmutsi a wani wurin taron addinin Hindu a arewacin India ya karu zuwa 121. Jami'an gwamnatin Ukraine sun ce mutane a kalla hudu sun mutu a wasu hare-haren da Russia ta kai ta sama. Sannan sojojin Isra'ila sun kaddamar da wasu hare-hare yau Laraba a yankin tsakiyar zirin Gaza da kuma kudancin zirin na Gaza.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a Kenya, wasu iyalai da dama sun yi dafifi a dakunan ajiye gawa domin karban ƴan uwansu da suka mutu a cikin zanga-zangar.
So we are at the city public morgue. This is where almost all.
Yace muna dakin ajiye gawa na jama'a. Anan ne ake ajiye kusan duk gawarwakin da ƴan sanda suka kawo. Kamar yadda kake gani, wajen ya cika da hada-hada. Akwai iyalai da yawa a nan. Sun zo neman dangin su.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin zamantakewa na Zainab Babaji, wanda a yau shirin zai duba tasirin zaman sulhu da masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC suka yi a garin Lafiya a jihar Nasarawa. Biyo bayan fusata da wasu ƴaƴan jam'iyyar suka yi a jihar Filato, lamarin da ya kai su ga rashin samun nasara a zaɓukan shekarar 2023. Muna kuma ɗauke da sakonnin da ku masu sauraro ku aiko mana ta hanyar email, amma yanzu a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan amuna lafiya ga labaran. Adadin mutanen da suka mutu sanadiyar turereniya a wani wurin taron addinin Hindu a jihar Uttar Pradesh a arewacin kasar India ya karu zuwa 121. Wani majistaren gunduma mai suna Ashish Kumar ya gaya ma manema labarai cewa al'amarin ya auku ne a wani kauye mai nisan kilomita 200 kudu maso gabashin New Delhi, babban birnin kasar, yayin da cincirindon jama'a ke sauran barin wani wurin taron addinin Hindu da ake kira Satsang, wanda shugaban addini na wurin Bole Baba ya shirya. Wani rahoton 'yan sanda ya ce wani binciken farko ya nuna cewa mutane wajen 250,000 aka cunkusa a cikin wani tanti inda hidimar ta gudana. Abinda ya yi matuƙar zarce 80,000, wanda shi ne adadin da hukuma ta yankin ta ƙayyade. Jami'an gwamnatin Ukraine yau Laraba sun ce mutane a ƙalla hudu sun mutu a wasu hare-haren makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da Russia ta kai. Gwamnan Dubrovska Sergei Lasan ya faɗi ta kafar Telegram cewa sojojin Russia sun hallaka mutane uku, kuma sun raunata wasu 18. Ya kuma ce akwai barna da tashi-tashen gobara sanadiyar hare-haren a yankin Kharkiv na arewa, wato maso gabashin kasar. Jami'ai sun ce wani harin Russia ya yi sanadin mutuwar wani mutum da kuma raunata wasu hudu. Haka zalika, harin ya lalata gidaje 10 da wasu wuraren kasuwanci da dama. Sojojin Isra'ila sun kaddamar da wasu hare-hare yau Laraba a yankin tsakiyar zirin Gaza da kuma kudancin zirin na Gaza, yayin da fararen hula ke neman sabbin wuraren fakewa bayan umarnin da Isra'ila ta bayar na baya-bayan nan cewa a tashi. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta auna mayakan Hamas da hare-hare daga ta sama a birnin Rafah na kudancin Gaza, yayin da kuma ta kaddamar da samame daga ta ƙasa a gundumar Sujayya da ke sashen arewa na Gaza ɗin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana matuƙar damuwa kan wannan umarnin tashi da Isra'ila ta bayar jiya Talata ga wani babban sashi na kudancin zirin Gaza, wanda Majalisar Dinkin Duniya ta ce zai shafi dubban fararen hula.
Anjima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan, a yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a Nairobi da sauran wurare a kasar Kenya, wasu iyalai sun yi cincirin doka a dakunan ajiyar gawa daban-daban domin wato karbo gawarwakin ƴan uwansu waɗanda suka mutu a lokacin zanga-zangar kin jinin ƙarin haraji da gwamnati ta wato ta gabatarwa majalisar dokokin kasar. Ga dai Muhammad Hafiz Baballe da fasarar rahoton Maryam Diallo, shugabar ofishin muryar Amurka a birnin Nairobi.
A ɗakin ajiye gawa na birnin Nairobi, iyalai sun yi dafifi don su ɗauki gawarwakin ƴan uwansu waɗanda suka mutu a lokacin zanga-zangar da aka gudanar a makon da ya gabata. Husaini Khalid, shugaban Bokal Afirka, kungiyar masu fafutukar kare al'umma, ya yi mana ƙarin haske.
So we are at the city public morgue. This is where almost all.
Yace muna ɗakin ajiye gawa na jama'a. A nan ne ake ajiye kusan duk gawarwakin da ƴan sanda suka kawo. Kamar yadda kake gani, wajen ya cika da hada-hada, akwai iyalai da yawa a nan. Sun zo neman danginsu. Amma mafi muhimmanci kuma, da zarar sun gano dangin nasu, suna tabbatar an gudanar da bincike akan gawarwakin don sanin musabbabin mutuwarsu.
Khalid ya ce kungiyar tana wurin ne don ta taimaka.
We are here to support the families, particularly those that were shot by or shot and killed.
Muna nan ne domin tallafawa iyalai, musamman waɗanda jami'an ƴan sanda suka harbe har lahira. Muna tabbatar da cewa muna da takardun da za su taimaka mana wajen neman a hukunta su.
Mun tattauna da Joseph Mawangi Njuru da Mary Mutoni, iyayen Kennedy Mawangi Njuru, mai shekaru 20 da ya mutu a makon da ya wuce yayin zanga-zangar.
He was shot in the head.
Da yake magana da harshen Turanci, mahaifin Kennedy ya ce an harbe shi a ka da baya, kuma ɗan shi shine babban abokinsa, ya gaya mana kuma yaro ne mai hazaka, kuma a matsayin ɗansa na fari yana son sa sosai. Mahaifiyar Kennedy da ƴar uwarta Esther su ma sun yi magana da BOA.
I felt very bad. My son is gone.
Ina cike da bakin ciki. Ɗana ya mutu. Mu ba zan sake ganin sa ba.
We have a lot of stress in our mind. We were alleging.
Muna da damuwa sosai a cikin zukatanmu. Mun shirya don bindigawar shi a ranar Alhamis ta wannan makon. Amma ba mu da kuɗin da za mu biya ɗakin ajiyar gawa don tafiya daga nan zuwa Kirinyaga.
Ita ma wata mai suna Phoebe Akumi Maina ta bayyana nauyin kuɗin da ya hau kansu, wacce ta rasa a ɗanta mai shekaru 17 Kevin Maina.
I don't have money, I have nothing, I'm only just a mother. I have to wash the clothes for somebody.
Ba ni da kuɗi, ba ni da komai, ni uwa ce kawai, ba ni da miji. Mijina ya mutu a wani hatsarin mota. Idan za su iya taimaka min don kai gawar zuwa makabarta, zai yi kyau sosai. Abinda kawai zan iya faɗa kenan saboda ba ni da wani abu don ɗaukar gawar har zuwa makabarta.
ƴar fafutuka Hanifa Adan da sauransu kwanan nan sun kafa asusu ta hanyar M Changa, wani dandali na bada gudunmuwa na biyan kuɗaɗen magani da jana'izar masu zanga-zangar.
We started the fundraiser. I think we are over 25 million now.
Mun fara tara kuɗaɗe. Ina ganin mun kai sama da miliyan 25 a yanzu na shilin na Kenya. Na saka link ɗin kuma muna neman miliyan 10 ne. Amma gaskiya ya wuce haka yanzu. Mun samu miliyan 24 a rana a cikin sa'a 10.
Ta bayyana yadda ake amfani da kuɗaɗen da aka tara, kwatankwacin dala 193,000.
So for the ones in the hospital, they send me all the required documents.
Ga waɗanda ke asibitoci, suna aiko min da duk takardun da kake bukata. Ina tabbatarwa kowa na aikawa zuwa M Changa, sannan M Changa su ma su tantance ko suna aikawa zuwa asibitin kai tsaye, kuma ga dangin waɗanda suka rasu.
Adadin waɗanda suka mutu sakamakon zanga-zangar ta baya-bayan nan ya bambanta, yayin da shugaba William Ruto ya faɗa a ranar Lahadi cewa mutane 19 ne. Hukumar Kare Haƙƙin Ɗan Adam ta Kenya ta ce adadin ya zarta haka, kuma ta tabbatar da cewa mutane 24 ne suka mutu tun bayan fara zanga-zangar adawa da ƙudurin dokar ƙara haraji da aka yi makonni 2 da suka gabata. Yayin da wasu masu zanga-zangar suka nemi da yi murabus, shugaban ƙasar Kenya ya yi alƙawarin gudanar da cikakken bincike kan mutanen da suka mutu tun daga lokacin da ya janye ƙudurin doka harajin da ta janyo cece-kuce tare da gabatar da wani taron tattaunawa tsakanin matasa da kuma tattauna batutuwan da suka shafi basussuka, haraji, rashin aikin yi, cin hanci da rashawa da dai sauransu.
Fasarar rahoton Maryam Diallo, shugabar wato ofishin muryar Amurka a birnin Nairobi kenan. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, yayin da karin farko a wannan shekarar ɗan yankin Caribbean ke fuskantar mahaukacin guguwa ta mataki na biyar, kuma ƙasashe irin su India da China ke ganin ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ambaliyar ruwa da kuma yawan gocewar laka irin waɗanda ba a saba gani ba. Masu ilimin kimiyya na gargaɗin cewa munin yanayin fa ba zai kawo ba saboda sauyin yanayi. Bayan da ta shata ma kanta lawali a kudu maso gabashin Caribbean, mahaukaciyar guguwar ta Hurricane Barry ta kada zuwa Jamaica a yanzu, inda masunta irin su Cliff Davis ke kokarin yin kariya ma kwale-kwalen su.
Yeah, and it developed so quick from a tropical depression so fast.
Cliff ya ce daga wata guguwar yanki mai zafi ta taso ta gawurta cikin ƙanƙanin lokaci, abun tarihi dai abun tarihi ne kamar yadda ake cewa. Shi kuwa Andrew Dasley, wani farfesa masanin yanayi a jami'ar A&M da ke Texas ta nan Amurka, ya ce
what's unusual here is that it's forming.
Andrew ya ce wani sabon abu game da wannan guguwar shine a wannan shekarar tana kan haduwa tun ma kafin lokacin da aka zata. Mun saba ganin irin wannan guguwar ce a watannin Agusta da Satumba, sai gashi mun fara ganin ta a wannan Yuni da farkon watan Yuli.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla kada shafa wannan shirin na zuwa muku ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da warhaka. Sannun mu da sake saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako. A zauren zamantakewa muna tattaunawa ne da masu ruwa da tsaki kan hanyoyin samun zaman lumana, duk da tarin bambance-bambance na addini, siyasa, kabila, jinsi da sauransu, domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce kuma ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa ya halarci zauren zaman sasantawa ne da ƴaƴan jam'iyyar APC reshen jihar Plato suka yi a garin Lafiya fadar jihar Nasarawa. Siyasa na daga ginshikan da ke janyo ci gaba wa al'umma, idan har an yi shi bil haƙi da gaskiya. Akasin haka kuma na janyo komo baya da haddasa ƙiyayya da gaba a tsakanin al'umma, wanda wasu lokatai ke kaiwa ga musayar yawu har ma da jefe-jefe. Kafin zaɓuɓɓukan gama gari na shekara ta 2023, jami'iyyar APC wacce ke mulki a jihar Plateau a wancan lokaci ta tsinci kanta a cikin rudani da ya kai ga kusoshin jami'iyyar a matakai daban-daban suka hasala, wanda ya janyo rarrabuwar kawuna a tsakanin ƴaƴan jami'iyyar ta APC a jihar, har ya kai ga suka rasa mafi rinjayen kuri'u a matakai daban-daban ciki har da na gwamnan jihar. Kan haka ne masu ruwa da tsakin jami'iyyar suka ga ya dace su shirya zaman sasantawa da waɗanda suka fusata, duk da shike ba su fice daga jami'iyyar ba. Mamba mai wakiltar wasi a majalisar wakilai kuma tsohon mataimakin kakakin majalisar Ahmad Idris Wasi shine ya jagoranci zaman sulhun, yace sun ga ya dace su yi sulhun ne saboda haɗin kan al'umma da ci gaban jami'iyyar su.
Dalilin da muka yi wannan taro shine, farko mu tattaro ƴan uwanmu waɗanda suka cikin jam'iyya bisa ga sabanin ra'ayi da aka samu wurin gudanar da ayyuka kaman na yadda aka fitar da ɗan takwara da fitagwani na zaɓuɓɓukan local government da kansiloli da kuma wadda aka samu sabanin ra'ayi wurin fitar da ɗan takarar gwamna da kuma jam'iyya tamu ta APC a jihar Plateau. Wannan abubuwan ya kawo mana matsala a cikin tafiyan wadda har ya kai muka samu su suka aborance suka bar jam'iyya in. To alhamdulillahi Allah ya bamu dama kuma alhamdulillah muna musu godiya. Mun zaka kan al'umman nan waɗanda masu rada suke ne domin a jihar Plateau kashi 90% na wanda masu fada a jihar ƴan jami'an APC ne. To mun iya mun tattaro su mun zaka kan su mun ba su hakuri mun tarasa su kuma sun amince shi yasa muka je lafiya don mu samu mu tattauna mu rufe ko a business dukkan wani matsalan da ke tattare da mu. Alhamdulillah Allah ya ba mu nasara kan wannan.
Kusan za a ce matsalan da kuka samu a wancan lokaci shi ya janyo ba ku samu nasara a nan jihar Plateau ba, kenan wannan zaman tattaunawa ko kuma zaman sulhu da kuka yi zai ba ku daman ku sake tsarin da za ku samu karɓar mulki?
Ko a baya cin ba zan faɗa miki a zahirin cin mun ci zaɓe. A harka ce ta irin tamu mun yarda da Allah mun yarda da kaddara kuma ba mu yarda da musgunawa da kowa ba. Ku kun sani cewa jihar Plateau wanda abinda kuma ƴan jarida ya kamata kenan kuna yi kunsa ku faɗa wa duniya don duniya ta sani akwai wurare da ba zaɓe ake yi ba, rubuta kuri'u ake yi, amma alhamdulillah wannan dawo wanda muka yi zai jaddada mana kuma zai jaddada mutane masu ra'ayin mulki. Allah ya yarda zaɓe mai zuwa kaman wasan yara ne.
Daga cikin manyan matsalolin da ya karya kashin bayan jam'iyyar shine yadda tsohon gwamnan jihar ya goyi bayan ɗan takarar gwamna guda ɗaya Tilo ba tare da amincewar sauran 'yan takara fiye da 20 da suka nuna sha'awar yin takarar gwamna ba. Honorable Amos Gizo shine shugaban tafiyar 'yan takarar gwamna da suka fusata. Na tambaye shi tun farko mecece matsalar da ta sa su haushi ne.
Abinda ya janyo wannan rashin tafiya shine wa'anda Allah ya sa muka sa su ragamar mulki shi gwamna Simon Bakola Long musamman ya zo ya maida yasar kaman business na cikin gidan shi ne kawai. Manyan 'yan siyasa wa'anda su suka yi ruwa suka yi sake suka kawo shi bai yi da su ya aje mu a gefe. Babban damuwa na farko shine chairman na party ba yana karkashin gwamna bane, speaker ba yana karkashin gwamna ba, amma in wai an sami disagreement kawai sai gwamna ce ya kore wannan. Wannan ba democracy bane. Duk manya da ke gani tafiyan mu a cikin group din nan akwai ministoci, akwai senatoci, akwai members na House of Reps, akwai members na House of Assembly, akwai su ambassador, akwai mutane da yawa wa'anda bai yi da su ba kuma suna cikin party.
Kenan wannan zama da kuka yi a lafiya an warware wa'annan matsaloli kenan kun yafe mashi lalon dukkan kurakuran da yayi?
A'a ba warware ba. A zaman farko da aka yi wadda shi mataimakin gwamnan Nasarawa shi ya zo madadin gwamnan Nasarawa aka yi magana aka roki mutane aka roki kowa. Ina so in tabbatar miki 90 in ba 99 cikin zaman da aka yi kowa ya riga ya dauka to za a gama wannan abu a wurin. Ahmed Idris Wasai shine shugaban zaman nan. Mun je da niyan shiryawa don mu gyara party amma ba a gama shiri ba, muna sake za a sake yin zama.
Da yake dai ba ku kammala wannan zama ba, wani kira za ka yi ma magoya bayan ku gaba ɗaya na jam'iyyar APC domin a haɗa kai a samu zamantakewa mai inganci ta yadda wannan party naku zai samu ƙarfi musamman ma yadda za a gudanar da zaɓuɓɓuka na ƙananan hukumomi?
Tunda mu mun yarda da shugabancin Right Honorable Ahmed Idris Wasi, in shi yau ya sake shiri aka ce to a yi kira mai zama mu muna da cikakken don mu muna so mu karfafa party. Dukkan mu aya ba wanda yake zai bar party. Karfafa party shine constitution ta ba da dama a ƙara yin ko su ex officio groups din nan waɗanda su suka zama aggrieved waɗanda an bata musu rai sai a kawo mutanen su a kaba na wannan constitution da aka yi a kawo su a cikin tafiyar party kamin sauran 'yan watanni kaɗan da suka rage wanda za a yi. Na san in aya bi da irin waɗannan duk za a yi zama. Amma abinda nake so in ƙarfafa miki ɗaya wadda ni ina faɗi da muryan kusan 90% namu ba wanda yana so ya bar party. Muna son in dai za a yi shugabanci sai dai a dauki kaman mutum kaman dare ya shugabanci tafiyar din don na ga miki zai karfi
dan an zo zama a kalbanta zan can baya ba a duba ta komai ayayya ne
tuni dai magoya bayan jami'ar APC suka fara bayyana fatar wannan sasantawar za ta haifar musu da da mai ido honorable Yakubu Datti ya bayyana fatar sa akan zaman sulhu
to a gaskiya wannan tattaunawa yayi kyau domin an yi magana kuma an dawo gida daya su manyan mu na APC su ma sun karbi laifin su sun bada hakuri kuma yawanci ma da suka bata rai suka ba su bada kai an yi aiki ba yanzu sun gane cewa duk fa in baka gyara gidanka ba ba wanda zai gyara da kai duk wayannan abubuwan kuma banda haka gashi kuma APC ta kafa gwamnati na tarayya to kun ga abubuwa ya nuna cewa ya kamata a dawo gida a gyara gida kuma mun gode Allah an zauna an yi magana har dare an zauna an yi magana an gaya ma juna ne gaskiya masu laifi sun karfa laifin su kuma an ba da shawara cewa za a ci gaba duk abin da za a yi za a dinga bin shawaran jama'a za kuma dinga yi abubuwa da kowa
kenan kana ganin kaman wannan tafiya ko kuma wannan zaman sasantawan zai kawo haɗin kai na duka ƴan jam'iyyar APC a jihar Plateau
ai wannan zaman tuni ya riga ma ya kawo to shi yasa mutane sun dawo cewa ya kamata a koma a samu yanda za a ci gaba daga zaman lafiyan da aka samu a karkashin tsohon gwamnan Lalong domin in ba zaman lafiya ai ba maganin cin gaba
da yake masu ruwa da tsaki ne suka yi wannan taro yaya al'umma da suke karkara ko kuma wayanda suke kananan hukumomi ta yaya za ku wanzar da wannan zaman lafiya
eh ai dama farko na ɗayan da aka yi shine ayi zama banda na biyu kuma yanzu kowa ya ɗauka alkawali zai koma gida shirya jama'a a gane cewa ga abin da ke tafiya akwai yan mataki kin da aka dauka da za a bi domin a kare a raya da party kuma a sa party yayi karfi mun gode Allah Allah ya sa albarka cikin wannan taron kuma iyayen mu manyan mu a kallafa gwamnati tsofaffin gwamnati na Plateau guda biyu sun zo tsofaffin mataimakan gwamnati guda biyu sun zo taron senatoci wanda sun yi senatoci da House of Reps sun bi goma da suka zo banda House of Assembly don ka duba mun can party ai babu wani ba mutum daya bane kawai a ciki
dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara da kana cikin bauta
Haruna Yusuf Abba wani matashin da ke hankoran ganin ci gaban kasa yace abin da ya rage wa shugabannin shine su yi tafiya tare da magoya bayan su
ya kamata yanzu jam'iyya ta ci gaba da abubuwan da ya shafi kowane member wanda yake da mai ruwa da tsaki da kuma kananu da manya domin a gudu tare a tsira tare a kawo abubuwa wanda ya zamanto haƙin kowa ne a bashi girman shi da kuma tattaunawa tare na matsalolin abin da ya shafi jam'iyya musamman ma da yanzu da muke gabar karatuwar zaben karamin hukuma da za a jihar Plateau zuwa watan Oktoba ya kamata kowane stakeholder wato mai ruwa da tsaki a cikin jam'iyyar a kira shi shi ma din ya bashi da nashi gudunmawa abin da zai kawo ci gaba da kuma nasarori kafin nan mu zo mu tinkari zaben da yake zuwa in Allah ya kai mu da rai da lafiya shekara ta 2027
to amma kana ganin wannan zaman tattaunawan zai yi tasiri wajen haɗin kan
zaman tattaunawan ma da aka yi ya riga yayi tasiri domin in kika duba waɗannan mutane ne da akwai former governors a cikin su akwai former ministers akwai waɗanda ƴan majalisu ne na tarayya ƴan majalisu ne na jiha shugabannin kan hukumomi wanda kowanne in kika ganshi shugaba ne mai karfin iko a wajen sa kuma daga inda ya fito gabaki dai ko kuma karamar hukumar sa to wannan zama zama ne wanda tun daga nan ma ya nuna an samu alfanu kuma jam'iyyar an dinki dama barakar da aka samu a cikin jam'iyyar shine abin da ya kawo rashin nasarar mu a zabe kuma wannan zama ya nuna insha Allah muna da nasara a duk wasu zaɓuɓɓuka da ba za mu fuskanta mun zamanto in tsaya matsaurin madaurin ki daya za a samu nasara insha Allah
mu ya ba juna mu manta baya ku tattaro ƴan uwa mun sulhunta
masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shiri yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya
zamantakewa da ke tsakanin al'umma
Tuma da lagai da Zainab Babaji da wannan shiri. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku sakonku masararo da ka aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Jamila da Fatima tan Addo Salati goma ga Annabir Jau da Aisha Hussein Dangote Karasuwa tare da Addo Salati goma ga Annabir Jau. Suka ce talakan Najeriya da ke kuka kan tsadar rayuwa sun yawaita a doran ƙasa, don haka mahukuntan Najeriya don girman Allah da manzansa ku tausaya ma talakawa da kuke mulka ko sun samu sa'idar rayuwa. Domin wallahi Allah ne kaɗai ya sanya adadin yawan mutane da ke kwana da yunwa saboda tsadar rayuwa. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana agajin gaggawa don daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sako na gaba shi ma na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Alhaji Mukhtar mai shago dawakin basa da Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri, suka ce biyoyi Hausa ku ba mu dama mu kira ga gwamnatin Najeriya kafa wata hukumar kayyade farashin kayan masarufi a ƙasar, domin rashin wannan hukuma ta sa kowa yana saida kayan shi yadda ya ga dama. Hallaka wasu 'yan sanda gami da kashe wasu manoma da sace wasu da 'yan ta'adda suka yi a ƙaramar hukumar Jibiya jihar Katsina, hakan abin jimami da damuwa ne. Da fatan hukumomin tsaro za su ƙara azama wajen ganin sun kawar da duk wasu 'yan ta'adda a ko'ina suke a cikin jihar. Sako daga Haruna Muhammad Katsina. Sai sako daga Shehu Adamu Rijau ya ce, muna roƙon Allah ya kubatar da mahaifiyar mawaƙi Dauda Kahutu Rarara da 'yan bindiga suka yi garkuwa da ita a ƙauyensu na Kahutu, masu jin daɗin faruwa hakan. Kuma to ya kamata su san cewa shi fa sharri kare ne mai shi yake bi, Allah ya kyauta. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Sani mai lange-lange Yalwaya Wuri, ya ce assalamu alaikum biyu ya Hausa, don Allah ku bani dama don in jajanta wa gidan rediyo Faransa da iyalan Kabir Yusuf na gidan rediyo Faransa a game da rasuwarsa ba dalɓewa ba. Da fatar Allah ya sa aljanna ce makomarsa, mu kuma da ke raye Allah ya kyauta namu bayan nasu.
To madalla, da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To a takaicen, adadin mutanen da suka mutu sanadiyar turereniya a wani wurin taron addini Hindu a jihar Uttar Pradesh ta arewacin kasar India ya ƙaru zuwa 121. Wani majistaren gunduma mai suna Ashish Kumar ya gaya ma manema labarai cewa al'amarin ya faru ne a wani ƙauye mai nisan kilomita 200 kudu maso gabashin New Delhi, babban birnin ƙasar, yayin da cincirin don jama'a ke saurin barin wani wurin taron addinin Hindu da ake kira Satsang, wanda shugaban addini na wurin Bole Baba ya shirya. Jami'an gwamnatin Ukraine yau Laraba sun ce mutane aƙalla hudu sun mutu a wasu hare-haren makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da Rasha ta kai. Gwamnan Dnipropetrovsk Sergei Lasan ya faɗi ta kafar Telegram cewa sojojin Rasha sun hallaka mutane uku kuma sun raunata wasu 18. Ya kuma ce akwai ɓarna da tashe-tashen gobara a sanadiyar wannan harin. Sojojin Isra'ila sun kaddamar da wasu hare-hare a yau ɗin Laraba a yankin tsakiyar zirin Gaza da kuma kudancin zirin na Gaza, yayin da fararen hula ke ta ƙoƙarin neman sabbin wuraren fakewa bayan umarnin da Isra'ila ta bayar na baya-bayan nan cewa a tashi.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu can da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa ta'aziyyar rasuwar Malam Muhammad Kabir Yusuf, mataimakin shugaban Radio RFI a Abuja, Najeriya, wanda Allah ya masa cikawa a yau, da kuma ta'aziyya na Bashir Mukhtar Gulu Farare a unguwar Na'ibawa a Kano. To dukkanin su Allah ya musu rahama ya kyautata ƙarshen mu kuma. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lizard Creation wacce ta hada ta kuma bada umarni, da baba ya da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Mr. Chan, Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington da na shirya na kuma gabatar nake sallama da ku a huta lafiya wassalam.